بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تباركم وتسعك سادوا وأن يمشينا ثلاثة yammacin 21 ga watan Sha'ban hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama shekarar 1441 wanda ya yi da lissafin 14 ga watan Afrilun shekarar miladiya ta 2020. Wannan shine wato darasi na 6 cikin jerengen darussan da nake gabatar muku akan matashiyar mafarki daga Darul Harifin Salafiya Zaria Nigeria, makarantar Malam Bani Zaria rahimahullah. Sunana Kabiru Abubakar, wanda ake cewa Asgar. Idan ƴan uwa masu bibiya ba su manta ba, a darasi na 4 da na 5 mun tattauna akan watan na dubban kwanciya bacci da zikirori da abubuwan da shari'a ta karantar wanda za su taimaka wa mutum na farko tukuna wajen samun ladan biyayya ga sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama, da kuma ambaton Allah a koyaushe, sannan kuma su taimaka wajen samun bacci mai kyau da hutu mai kyau, da kuma nisanta daga munanan mafarkai. Allah ubangiji ka tsare mu. A wannan fitowa insha Allah za mu bada muhimmanci ne wajen yin tattaunawa a taƙaice akan hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama, wanda ya zo ta hanyoyi daban-daban ta kusan sahabbai 10 mabambanta. Suka ruwaito hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama, wanda yake nuna cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar da cewa wanda bi ya ganshi a mafarki, to da gaske ne ya ganshi, domin shedan baya iya kamantakekeniya da shi. Kamar yadda na ambata, wannan hadisi ne wanda kamar yadda Ibn Hajar yake faɗa da kuma wasu malamai a bayan shi, kamar Al-Sheikh Al-Albani rahmatullahi alal jami', cewa wannan hadisi ne mutawatiri ma'an saboda ya zo ta hanyoyi da dama, sahabbai kala daban-daban sun ruwaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ibn Hajar a cikin Fathul Bari cikin mujalladi na 12 ya kawo wasu daga cikin hanyoyin wannan hadisi, daga kamar riwaya Abu Huraira wadda tana cikin shi Bukhari din da Muslim, akwai kuma riwayar ainihin wato sahabi Ibn Mas'ud wadda yake cikin littafin Musnad al-Imam, cikin littafin Ibn Majah, da hakanan da kuma hadisin Abu Juhaifa wanda shi ma Ibn Majah ne ya ruwaito shi, da kuma riwayar ainihin wato Ibn Abbas wanda cikin Musnad al-Imam Ahmad Ibn Hanbal, da dai riwayoyi daban-daban wadanda Ibn Hajar din ya ishara zuwa gare su. Kuma Sheikh Al-Albani shi ma ya tattauna akan su a cikin littafin shi na Silsilatul Ahadith As-Sahiha, sirrul hadisi sahiha a lambar hadisi na 2729. Daga cikin lafuzan wannan hadisi akwai a cikin riwayar Imam al-Bukhari daga Anas bin Malik radiyallahu anhu da yake cewa qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam man ra'ani fil manami faqad ra'ani فإن الشيطان لا يتمثل بي ورؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. أنا سيكي شوى من ذن الله صلى الله عليه وسلم يأتي وان دا يغن أتشم بجيت حقيقة يا غني ومن الشيطان بايا يين كمادني كما مفرك المؤمني دا يني بسا 46 دا غتشين ساشي نا النبتا. وان امام البخاري يستدش haka dai har ila wa Imam al-Bukhari ya sake fitarwa ta hanyar Abu Sa'id al-Khudri, wanda a lafazinsa shi kuma yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ne man ra'ani faqad ra'al haqqo fa inna ash-shaytana la yatakawwani, wanda ya gani to gaskiya ya gani, shedan baya iya shiga kamata, shine ma'anar la yatakawwani ay la yatakawwani fi surati. Akwai riwaya da Muslim ya karaitu da ita daga sahabi Jabir dan Abdullah radiyallahu anhu wanda yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man ra'ani fil manami faqad ra'ani fa innahu la yanbaghi lish shaytani an yatashabbaha bi, wanda ya ganni a cikin bacci to ya ganni ne da gaske, dan baya yiwa shaytan ba zai yi ma shaytan yayi kama da ni ba. To a cikin kamar na ambata akwai riwayoyi da suka zo kamar a cikin Muslim din da wani karin cewa fa ka annama ra'ani fil yaqadha, wanda tana cikin ma abin nan wato musaddar mustakhrij na al-Isma'ili kamar da Ibn Hajar din ya ambata, da kuma riwayar Ibn Mas'ud wacce da ne ishara ibwa gare ta daga cikin litafin Tirmidhi da Ibn Majah da mustakhrij na Abu Awana da kuma makamantansu wanda suka bada lafazin fa ka annama ra'ani fil yaqadha da kuma wasu lafuzza waɗanda ba wannan ba. Abu Dharr shi ma yana da wannan riwaya wadda abin nan ta zo daga gare shi. To ga sunan dai riwaya ne mabambanta. To malamai na hadisi da malaman fiqhu da malaman tafsiri da malaman aqida da malamai daban-daban cikin malaman musulunci sun yi kokarin tattaunawa da kokarin fahimtar menene hakikanin abinda wannan hadisi yake nufi, wanda Ibn Hajar a cikin Fathul Bari ya kwararo maganganu mabambanta kusan kala 7 game da fassara hadisin, sannan shi ma ya tashi magana da sauransu. Haka Imam An-Nawawi a cikin sharhin shi na Sahih Muslim, haka Al-Qarrafi a cikin Az-Zakhira, haka nan kuma dinnan a cikin sharhin Al-Munawi a cikin sharhin sa da yayi littafin Adab Al-Mufrad da kuma abin a cikin sharhin sa Amin na Shama'il, kusur Shama'il, yayi waɗannan maganganu da dama ya kakkawo su. Wannan abin nan Ibnu Taymiya a wurare daban-daban a cikin da tafan shi mabambanta kamar a cikin Majmu'ul Fatawa, haka al-Imam Ash-Shatibi a cikin Al-Ihtisam, da wurare daban-daban da za ka samu maganganun malamai a kai wanda ba zai yiwu duka mu ainihin wato tattaro su mu tattauna a kan su dalla-dalla a wannan bigire ba. Haka Al-Qurtubi a cikin Al-Mufhim sharhin Sahihu Muslim, wanda ya kawo magana akan cewa malamai sun yi sabani game da fahimtar wannan gaba, ya kawo maganganu mabambanta sannan shi ma ya tarjihinsa. Abinda nake so a ƙarshe kawai na takaita mana bayani game da shi shine cewa kamar yadda Ibnu Hajar rahimahullahu yake faɗa da kuma wasu malaman ma cewa idan aka harhada maganganun malamai abinda za a fita da shi daga ƙarke shine cewa galibin fassarorin da malamai suka yi suna komawa izuwa ga cewa wannan hadisi yana nufin matukar mutum ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin mafarkinsa a kowane hali da ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, to wannan mafarki baya daga cikin mafarki na barna, yana daga cikin mafarki ne na gaskiya, baya daga cikin mafarki na adghafu ahlam, yana daga cikin mafarki ne na ru'ya saliha wacce ba ta zuwa daga shaytan sai dai ta zo daga Allah subhanahu wa ta'ala. Wa abinda ke kara wannan karfi shine lafazin cewa faqad ra'al haqqa, ma'ana ya ga gaskiya, wato ya ga abinda gaskiya ne koda a zahiri bai ganshi to haka zai kasance. Dan haka Ibn Hajar yake cewa والذي يظهر لي أن المراد من رأى في المنام من رآني في المنام على أي صفة كانت فليستبشر, wanda yaga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin bacci akan kowace irin siffa yaga manzon Allah to yayi bishara, yayi lale marhaban da wannan gani, yayi murna yayi bishara, wa ya'lam annahu qada ar-ru'ya al-haqqa allati hiya min Allah, kuma ya san cewa ya gama farki ne na gaskiya, irin wanda yake tahowa daga Allah. Lal batil alladhi huwa alhulm, hul ba wai mafarki ne na barna wanda yake ake ce mashi hul ba. Yace fa inna shaytana la yatamathal bi, dan shaydan baya kama da ni. Wannan kamar ya tattara mana daukacin maganganu kala daban-daban da aka yi don kokarin fahimtar ma'anar wannan hadisi. Sannan al-Qarrafi cikin Az-Zakhira cikin juz'i na 13 shi ma ya faɗi maganganun kwatankwacin wannan, da yake cewa al-haqqu ma taqulu al-ulama wa huwa anna al-mudrak al-masal la nafs al-haqiqa. Abinda malamai suke faɗa shine wanda aka gani a cikin farkin wato misali ne na gaske game da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ba wai shine hakikanin sa. Kamar kwatankwacin da in ka ga mutum a cikin wato hoto na bidiyo, kaga shine din kuma ba shine ba, domin shine dan wannan sura kace ta hakika, amma ba asalin jikinsa ne na hakika ba. To yace kamar haka ne ake ganin sa, marra amisali faqad, da aka hadisi na nufin marra amisali faqad ra'a misali haqqa, wanda ya ga kwatankwaci na to kwatankwaci na gaske gani. Sannan sai Qarrafi da ya ci gaba da maganganu kuma sai kara yake cewa malamai sun ce la tasuhu ru'yat an-nabi sallallahu alaihi wasallam qat'an illa li rajulayn, bai inganta a ce wani ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai mutum daya biyu. Mutum na farko shine wanda yake sahabiyun ra'ahu, sahabi wanda ya san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rayu da shi, to wannan ya gan shi dama ya san irin kamar shi, ya san irin halittar shi, da ya gan shi zai gane shi. Na biyu kuma wanda ba sahabi ba yace aw hafidul li sifatihi hifzan hasala lahu min as-sama'i ma yahsulu lir-ra'i lahu alayhi salam min ar-ru'ya hatta la yaltabisa alayhi misaluhu ma kaunihi aswada aw abyada wa shaykhan wa shaban, zuwa ƙarshen magana. Sike to sai kuma wanda ya karanta ya san kamannin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta yadda in ya gan shi zai gane shi. Wannan haka ya tafi ma haka, wannan abu yake a cikin maganar da aka samu daga sahabi Ibn Abbas radiyallahu anhu, kamar yadda aka bada labari da kuma Ibn Sirin. Ibn Abbas ne ya kasance idan ka zo ka ce mashi ka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, sai ya ce to faɗa mini me ka gani. Idan ka bashi labarin yadda ka gani, in ya tabbata yayi kama da shi, to sai ya baka sai ya tabbata maka da cewa lalle shi din ka gani. Amma da zaran ya ji wani abu wanda ba haka ba, ba zai yadda ba. To haka Ibn Sirin shi ma in aka ce mashi an ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai ya ce maka sifli alladhi ra'aytu. Kaga ko Ibn Sirin shine Imamul Mu'abbiri, shine jagoran masu fasar mafarki. Da ka ce mashi haka sai ya ce sifli alladhi ra'aytu, ba ni labarin wanda ka gani. Idan ka bashi labari ya ji siffar bai gane ta ba, sai ya ce maka lam tarahu, ba ka gan shi ba, ba annabi ka gani ba. Haka Ibn Rushd ya faɗa shi ma, kamar yadda yake cikin littafin Al-Ittisam na Imam Shatibi, kamar yadda Shatibi yake cewa walaysa ma'ana qawlihi sallallahu alaihi wasallam man ra'ani faqad ra'ani anna kulla man ra'a fi manamihi annahu ra'ahu faqad ra'ahu haqiqatan, ba wai kawai shikenan duk wanda yace ya ga annabi a mafarki sai a ce eh da gaske annabi ya gani ba, a'a bi dalili anna ar-ra'i qad yarahu marratin ala suwarin mukhtalifa wa yarahu ar-ra'i ala sifatin wa ghayruhu ala sifatin ukhra, dan ta yi kai kana iya cewa ka gan shi fiye da sau daya a sifofi daban-daban, kowa ne ya gan shi a siffa kaza, wani kuma ya gan shi a wata siffa daban da wannan. Wala yajuzu an takhtalifa suwar annabi sallallahu alaihi wasallama wala sifatuhu, da kuma bai yiwa a yadda cewa sifofin annabi suna canzawa ko kamannin sa. Wa inna ma ma'ana al-hadith, da ka ce shadi yake cewa ma'ana hadisin man ra'ani ala suratin lati khuliqtu alaiha faqad ra'ani, duk wanda ya ganna a bisa kamannin da Allah ya halicce ni akai to ya gani, domin shaydan bai iya shiga irin wannan kamannin, domin shaydan yana iya shiga kamannin sauran mutane. Kamar yadda muka ambata a baya cewa abinda ake cewa kuruwa shaydan ne ke shiga kamar mutum, wasu malamai suna ganin shaydanin da babban shaydan ke wakiltawa akan halakar da ɗaiɗawar mutane shine ke zuwa ya shiga surar wani ya dinga zuwa ma mutanen wannan mutumin a mafarki musamman ga mutumin da ya riga ya rasu shine sai matar shi ko dan sa ko abokin sa ko wani nashi su dinga ganin shi a mafarki da surar da suka san shi sai zan wannan shedanin aljannin ne yake zuwa musu shine yake cewa fatarwa wallahu alam malamin su faɗi wannan magana zaka wannan tace da takeice wasu wani bangare wani sashi na maganar ainihin wato abin nan al-Imam Shatibi to haka ne shi ma Mulla Ali ibn al-Qari ya faɗa a cikin Sharh al-Shama'il ya kawo dan nan maganganu inda yake kora mai yuwar cewa wasu suna ganin kawai sai dai a ce wannan gani yake banta da wanda suka rayu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne cewa gashi Ibn Abbas wanda suka ba shi labari kamar yadda Ahmad ya ruwaito da Hakim ba wai waɗanda suka ga manzon Allah ne sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ba a takeice jama'a wannan hadisi yana tabbatar da yuwar ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a mafarki kuma idan mutum ya ganshi kamar yadda malamai suka ambata ko dai ya zama wanda ya riga ya san manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama ta hanyar ya rayu da shi to sahabi ne kenan to wannan idan ya ce ya ganshi to za a karba kai tsaye saboda ya san shi kuma ya ganshi kuma sahabbai sun tayi mafarki suna ganin manzon Allah din sallallahu alaihi wasallama a bayan rasuwarsa sosai da sosai to wanda kuma ya zama ba sahabi bane wani mutum ne wanda ba sahabi ba idan ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in yana da ilimin wato gane kamannin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kuma gane shi to wannan ma abin karbe ne daga gare shi idan ko bai da wannan ilimin bai san kamannin shi ba sai ya nemi malamai da suka san kamannin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai su gwada mishi yaya kamannin suke idan sai ya faɗa musu yaya kamannin yake idan ya iya bayani an gamsu sai a tabbatar mishi da cewa lallai manzon Allah din sallallahu alaihi wasallama ka gani idan kuma ba haka bane to sai a ce mishi a Ibnu Hajar a cikin tattaunawar da yayi ya kawo magana da wani mutum wato malami mai suna Ibnu Abi Hamza ya tafi akai wanda magana ce mai rauni kwarai kamar da shi Ibnu Hajar ya ambata cewa wanda ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tashi ya ci gaba da tuna ya ce wai wani mutum ya ba da labarin cewa ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Ibnu Abbas ya tashi ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tashi kuma ya je shi gidan Maimuna ya yi mata magana ta ba shi madubi kuma sai ya ga manzon Allah din a ciki ya ce wannan shine fassaran fasayara ne fil yaqaba Ibnu Hajar da kanshi ya ce wannan magana ce mai rauni sannan ya sake kawo magana daga shi Ibnu Abi Jamra din cewa wasu malamai sun ce wasu daga cikin bayi na gari suna ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sannan kuma su zo su ganshi a farke idan suka ganshi kuma sai ya nuna musu hanyar da za su yi bisi abubuwa da sauransu Ibnu Hajar shi da kanshi yake cewa wa hadha mushkilun jiddan wannan magana ce mai rauni kwarai wannan nake so ne mana ishara al-Imam al-Qurtubi shi ma ya inkari kwarai akan wannan ishara da nake so ne mana anan shine ishara akan na farko tukunna kafin mu je ga magana akan ganin shi a farki a mafarki din idan mutum ya ce ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce kuma ga wani abu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce mishi yayi ko ya sanar da shi ko ya bashi wata shari'a sai an gwada ta da shari'ar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar a halin yana raye abinda ya dace da shari'ar to dama ba mafarkin ne ya tabbatar da ita ba idan kuwa bai dace da shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba to malamai suka ce wannan bai zama addini ga shi mutumin bai zama addini ga haƙƙin wani kamar da Ibnu Hajar ya ambata dai a cikin Fathul Bari din can mujallad 10 kuma addinin musulunci ya riga ya cika fadan Allah al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina bai yiwa wani yazo bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu ke da awar cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da shi wani abu da sunan addini abinda Allah bai faɗa a cikin alqur'ani ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya fada a cikin hadisin shi tabbatattu ba to wannan ba za a karba ba dan haka shi gani na mafarki ko da ya kasance gaskiya to baya halasta haram ko ya haramta halas ko ya kawo wani sabon hukunci na shari'a wanda ba a sani ba ko ya kawo wata sabuwar doka ko ya zama wata hujja ko wani hanya na tabbatar da dalili ko na tabbatar da shari'a har ila yau Zarqani shi ma ya faɗi wannan malan fiqhu suka ce ba za a karɓi wannan agun shi ba saboda shari'a ta riga ta cika to anan nake so ne ishara akan cewa yana da kyau mu lura cewa ana samun bata tana biyo bayan irin wannan sakaci mai yawa musamman a zamanin baya-baya da aka sama kamar da shi Ibn Hazm ya ba da labari cewa akwai waɗanda suke cewa wai suna ganin annabi ido bude kuma suna magana da shi kuma kaza 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 Ibn Hazm har yake cewa to idan aka ce haka kenan za a kirga cikin sahabbai za a ci gaba da samun sahabbai kenan har zuwa tashin alkiyama kuma kowa zai bi duk abin da ya ga dama ya faɗa ya ce ai annabi ne ya gaya mashi kamar yadda muke gani a haka Ibn Abi Hamza din ya ta kawo su da sauransu akwai wannan ma al-bayanuni mai littafin ar-ru'a wal ahlam shi ma kai dinga kawo wannan tarka-tarka da bayani akan cewa aisuwa na duwaliye ne suna ganin annabi alaihi salatu wasalam duk sunan sa dama to wannan ya bada kofa na samun karerai da dama tun waɗanda suke yin karerai nan ana kallon su a matsayin shehunai da wasu ƴan zuhudu ko waliyai har aka zo ma ga magarin mutane ma da waɗansu ma waɗanda ba su da mutunci a cikin al'ummar da suke rayuwa da ita ko wasu ma sun fi kama da ƴan damfara ko masu walawala su ma suke sun ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutane kuma saboda mutane sun fi bewa falala fiye da ilimi da kuma yaduwar jahilci fiye da yaduwar karatu da ilimi yaduwar bata fiye da yaduwar shari'a sai ga da dama daga cikin mutane sai su gasgata irin wannan karerai kuma sai ai ta cincirindo ana zuwa gun wata tsohuwa ko wani dattijo ko wata mata ko wani mutum ko wani wanda ya dan fara samun motsuwa da kwakwalwarsa wanda zai ce ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ana karbo bayanai ana karbo ko dai addu'a ko ana neman tubarraki duk wannan bata ce da shiririta da rashin sanin inda addini ya sa gaba wanda duk yake son ya samu abinda zai samu albarka na daga karantawar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to sai ya tsinduma cikin duniyar hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nemi malamai da suka san hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su karantar da shi waɗannan hadisai ga su nan burjik a cikin littafai ingantattu Bukhari Muslim Abu Dawud Tirmidhi Nasa'i Ibn Majah da sauransu dan haka ba a an san wani hukunci da a mafarki da wani zai ce wai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gaya mishi ayi kaza ko ayi sadaka kaza ko ayi ibada iri kaza wannan ba za a ansa ba to haka nan mafi kuma damuwa fiye da wannan shine dai maganar da muke kai wanda zai ce shi ya ma ganshi ainihin wato ido da ido wannan ba za a karba ba ta haka kar mutun ya rudu da maganganun irin waɗancan mutane kamar shi wancan Izzuddin al-Bayanuni babu wani asaratin min ilmin akan wannan magana ta su tarkaniya ce kawai da surutu da shaci fadi babu inda zaka samu irin haka ya ta kawo mutane da maganganu na masu cewa wai suna gamuwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama irin su Abul Abbas al-Mursi irin su Shagili da irin su Mataguli da ire-iren waɗannan waliyai na sufaye da ɗan ɗariku waɗanda har a yanzu za ka ga suna ba da zikirori za su baka zikiri ko wata addu'a ko wani wuridi wanda za ka yi shi ne ɗimbin yawa wanda za a ce maka in dai ka yi to daga ƙarshe za ka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma in ka yi ɗin sai shedan ya zo ya riya maka cewa wai ka ga manzon Allah ɗin sallallahu alaihi wasallam daga nan kuma shikenan sai ga mutum ya zama wani abu can daban ya saki shari'a ya kama wani abu na son zuciya ko ya ɗauko wata tarka-tarka da sunan wai yanzu shi ma ai yana magana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma sai mutane su ta karɓan wannan shirita daga gare su abin da nake so mu gane a nan ƴan uwa masu albarka abin da yake da muhimmanci gare ka kai da kake rayuwa a wannan zamani na bayan baya wanda babu raguwar abin nan wani burbushi na zamanin farko in banda biyayya. To abin da ya kamata shine ka bi sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ka bi karantarwarsa, ka bi tafarkin sahabbansa da waɗanda suka biyo bayan su ta fuskar ibada da mu'amala da zikirori da zamantakewa da sauran abubuwa, ka kama tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Wannan shi zai baka dama ka ci moriyar bin addini na gaskiya. Kuma insha Allahu idan ka mutu, idan kin mutu, idan Allah ya yi mana rahama da gafara, to sai mu gamu da manzon Allah din sallallahu alaihi wasallama. Kamar da dama annabi yake faɗa cikin hadisin Muslim cewa za a zo ƙarshen duniya, za a yi wasu mutane waɗanda za su yi fatan ina ma da za su ba da duk abin da suka mallaka na duniya su ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Za su yi wannan fatan na cewa ina ma za su ba da duk abin da suka mallaka gaba ɗaya, dukiyarsu da ƴaƴansu da komai nasu su ga manzon Allah. Kamar yadda ya zo a lafazin hadisin wanda Imam Muslim ya fitar da shi daga riwaya Abu Huraira, ya ce annabi ya ce man min ashaddi ummati hubban li nasun yakununa ba'di yawaddu ahaduhum law ra'ani bi ahlihi wa mali. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa daga cikin waɗanda za su suka fi ƙaunata, daga cikin wanda suka fi ƙaunata a cikin al'ummata, annabi ya ce nasun yakununa min ba'di, wasu mutane waɗanda za a yi su a bayana. Yanzu wannan jama'a yace za a yi su a bayana, wanda ya kunu na ba'adi ya waddu a haduhun, ɗayansu zai yi fata ya yi burin laura ani ina ma da zai gani, in ya gani ɗin bi ahalihi wa malihi ya sadaukar da dukiyarsa da iyalansa don kawai ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Babu shakka mu da muke rayuwa a wannan rayuwa ta yanzu, kowannen musulmi yana shirye da ya bada wannan fansa ta dukiyarsa da iyalansa da kansa ma kawai dan da ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan hadisi yana cikin sahih Muslim. Al-Imam Ahmad ibn Hanbal ma ya rawaito shi haka bin nan al-Imam al-Baghawi a cikin sharh sunnah, hadisi ne tabbatacce. To abin da ya kamata in kana so ka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, ba za ka je ka ce wani zikiri ne wanda shi annabi bai ce ba, wanda wani can ya zauna kawai ya tsara washi a littafin zuciyar shi ko wani wahayi da shaytanin sai masa, sai ka bi sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ka bi karantarwarsa, kai tasbidi, kai kusan, kai kokarin kusantuwa zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da shari'arsa da sunnarsa da bibiyan rayuwarsa da kwaikwayon salon rayuwarsa a cikin komai, a cikin ibada, a cikin mu'amala, a cikin wajibobi, a cikin mustahabbai, a cikin farillai, a cikin mu'amalar ka da mutane, a cikin kasuwancinka, a cikin rayuwarka, a cikin abin da ya shafi duniyarka da lahirarka, ka zama mai tausayi, mai hankali, mai haƙuri, mai riƙe amana, mai sakin fuska, duk ga sunan halaye da ɗabi'u da siffofi da karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, su ya kamata ka riƙe. Idan ka riƙe su, ka riƙe salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ka riƙe ibada, ka riƙe ainihin wato nagarta, ka riƙe ayyuka wanda suke da alaƙa da kyakkyawar ɗabi'a da kyakkyawan tafarki da kyakkyawan ambato na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, da yi masa salati da neman tuba da neman shiga a wurin Allah subhanahu wataala, Allah ya baka gam da katar, sai ka ga ka samu tsira, kuma in ka tsira sai ka samu ganin manzon Allah din sallallahu alaihi wasallama. Allah ka samu ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, Allah ka samu a cikin cetonsa, Allah ka samu daga cikin bayi waɗanda za mu samu rabauta da cetonsa ranar alkiyama. Allah ka ƙara wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daraja, ka bashi wasila ya Allah, ka bashi darajar da kai masa alƙawari. Allah ka sa mu shiga da imani. A taƙaice wannan kenan, ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a farki, wanda ya ganshi da gaske ne ya ganshi, amma wajibi ne a bi hanyar da shari'a ta ce wajen tabbatar da shi din ya gani ko ba shi bane. Sannan babu wani abu da za a karɓa na sabuwar shari'a wanda wani zai ce ya yi mafarkin ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko manzon Allah ya shar'anta mashi wannan shari'a. Wannan shari'a ba za a karɓe ta ba ga haƙƙinsa, balanta na ga haƙƙin wani. Sannan kuma wanda ya ce ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ido biyu a yanzu to ƙarya yake. Kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya rasu bai yiwuwa a ganshi ido biyu. Ballanta na kuma mutum ya ce wai yana ganin shi kullum, ko kuma shi bai taɓa rike ido ba sai ya ganshi, ko kuma a ce ga wani zikiri wanda za a ba wani wanda in yana yin shi wai zai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk wannan shaci fadi ne maganganu ne na waɗanda suke na mutaakhir sufiya sufiya ne na ƙarshen ƙarshen baya sune suke yin wannan saboda damfara saboda su sanya mabiyansu a cikin wani rudani saboda aka ce maka ana ganin manzon Allah din kullun kaga za a zo a ce maka ya ce kai kaza ya ce ka kawo kaza ya ce kai kaza ya ce ka biya kudade kaza to sai ka dinga karba kaga wannan ya fi kama da irin abinda fastoci suke yi ma mutanen su a coci wanda za su ce Allah ya musu magana ya ce su yi kaza ya ce ka bada kaza sun je sun gana da Allah ya ce ka kawo dubu kaza za a fanshi dan uwanka da yake wuta da ire-iren waɗannan abu masu kama da drama ko shirin wasan kwaikwayo wanda za ka ga fastoci suna yi to shine kuma aka samu wasu kuma na dangantuwa zuwa ga musulunci kuma suna yin irin waɗannan maganganu to gashi lokaci ya karato ya kawo ƙarshe dole za mu sanya abin nan aya a nan sai Allah ya kai mu fitowa ta gaba inda za mu yi magana akan wasu daga cikin usul daga cikin ka'idoji gamammu waɗanda ake amfani da su wajen fassara mafarkaiya insha Allah Allah ubangiji ya sa mu dace Allah ya gafarta mana zunubanmu Allah ya sa mu cika da imani سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله